Soyayya halawar zuciya
ayyawa
yawa soyayya kama min zuciya ya sarki min harshe ya sa ina sassarfar wai zai bani magani soyayya ta kamaru ina sarkin harshe ya mai gani tamkar faifai kunci arena na she har ba ina iya daya mana jin dadin duniya balle idan an ci dare yayi mana iya kwanciya ko da na rimse idanuna ke nake gani sahi bata wai zai bani magani ciwon cikin barewa a daji wa zai bata kanwa mace mai na kuda dokar daji wai zai bata kulawa jariri a bakin kura waye zai karewa Allah ne yayi halittar soyayya shi zai tsarewa ni ma shi ne zai bani ke habibi ya bar duba sahiba hasken aina waye zai bani magani cikin kalbina ya zaga jikina santa ne tunanina abin shi da shahada santa ne mafarkina wanda ke cikin bacciya ni bani da zabi bani da komi sai san ki sahibata waye zai bani magani kine mai rayar zuciya so aljannar duniya mai raya masoya wani a lokacin aji dadi wani a shawaya inda gaskiya soyayya za a more duniya amma sai gashi na bar komi ina yin haji jijiya waye zai bani magani soyayya ce waye zai bani magani aiwa